Wai wace duniya nake, ko ko dai na mace,